الله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا وقوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga yardarsa da amincewarsa da iko nasa da nuna cikar mulki kasa ya yarda mana muka samu kanmu a wannan lokaci mai albarka a kuma wannan bagare mai albarka. Madan komai ba sai don tunatar da kawunanmu dangane da abin da ya shafi addininmu. Kamar yadda muke gani, mimbarin ba yadda ya saba kasancewa ba ne, akan gabatar da tafsiri a nan mai Allah ya nuna iko nashi a kan malam yau bijin jikin shi. Sai muka ga dacewan wato cewa a gabatar da karatu a yau saboda ka a wato saki wajen sadaga haka biidhnillahi. Malam zai gabatar mana da karatu a kan wani muhimmin mawdu'i. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa malam wato ikon faɗar daidai kuma sannan ya tabbatar da harsin shi. Muna fatan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki ga abinda malam zai wato yi mana nasiha da shi. Malam fanta tafaddal mashkuran ma'duma.
A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، والنظر إلى وجهه نهاية الغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايهك أنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna sake jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya sake kaddara haduwarmu a wannan waje mai albarka, a cikin wannan masallaci mai albarka, cikin wannan kan mai albarka. Ba dan komai ba sai dan tunatar da kawunanmu karkashin inuwa ta addinin musulunci. Kamar yadda muke gani kuma malam ya ambata, mimbarin ba haka ya saba ba. Yau ma cikin ikon Allah, Allah ya kaddara cewa mu za mu zo mu dan faɗi wani abu cikin ɗan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ara mana. Ba dan komai ba, saboda Allah maɗaukakin sarki ya kaddari cewa a yau malam baya jin daɗin jikin shi. Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da rashin lafiya. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zamanto kafara a gare su. Allah maɗaukakin sarki ya sa a ci amfani ko kuma a ci wannan jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu. Kuma muna tawassuli da wannan karatu da zamu akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya baiwa malam lafiya, ya kuma baiwa duk wani musulmin da bashi da lafiya lafiya. Mu kuma wanda muke da dan lafiya a zahiri ana gani, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya. Ba tare da ɓata lokaci ba, abinda yau muna ranar Juma'a 20 ga wata wanda yake na 9 shekara ta 2024 miladiya kenan. Insha Allah ta'ala za mu tattauna a karkashin wani mawdu'i wanda malam bai ambaci sunan maudu'in ba, maudu'in shine tulul amal wa kayfiyatul ilaj, wato dogon guri da kuma yanda za a magance shi. Me ake ce ma dogon guri? Yaya za ake asmine ne sababin da yake sawa a samu dogon guri, kuma yaya wasu hanyoyi ne mutum zai bi ya magance wannan dogon guri? Wannan shine maudu'in mu. To dan sauƙaƙawa kaina wajen gabatar da wannan maudu'in, nayi kokarin raba shi gida hudu. Abu na farko shine muqaddima kamar yanda aka saba. Abu na biyu kuma bayan shi za mu yi bayani akan abinda ake cema martaba ta mutane, mataki na mutane game da dogon guri, shine maratibun nas fi tulil amal wa qisari. Abu na gaba kuma wanda za mu tattauna akan shi shine as-sababu fi tulil amal wa ilajuhu, sababin dogon guri da kuma yanda za a magance shi. Abu na ƙarshe kuma shine al-khatima, shine kenan abinda ake cema conclusion. Allah madaukin sarki ya mana jagoranci. Abinda za mu lura da shi ko kuma abinda ya ja hankali na wajen tsara ko fitar da wannan maudu'i shine duba da yanda mutane a yau muka zamanto wani abu ya shigo gabanmu na guri, mu ne bamu da komi sai tunanin wani abu wanda yake za mu same shi a nan duniya kaza kaza da sauransu. Kowa a cikinmu nan mafi yawanci, bari in dai khasase wasu, mafi yawancinmu za ka ga bamu da komi sai guri. Amma insha Allah ta'ala za mu gaya menene ma ake ce ma guri, wai wane ne ake cewa yana da dogon guri, wane ne bai da dogon guri, duka cikin muhadaranmu za mu ji insha Allah ta'ala. Sannan idan mai duba ya yi dubi, annaziru fi ahwalin nasi liyawma yara al'ajab al'ujab, wato mai dubi idan ya duba a halin, ya kalli halin da mutane suke ciki a yanzu, mu'amalarsu da yanda muke rayuwa, to zai ga abun mamakin mamaki. Ta yaya haithun shagalal kathiru minhum bishahawat, ta yanda mutane da yawa daga cikin wa'inda suke rayuwa suka shagala da abubuwan sha'awa, shine duk wani abu da zuciya take so, to mutane sun shagaltu akan neman wannan abun. Wa rakibul munkarat, sannan kuma mutane suka hau abin da yake abin ki, abin da Allah madaukin sarki ya haramta, abin da ba a so a aikata. To zaka ga a yau mutane sun hau wannan abubuwan shi suke aikatawa. Wa a'radu an ibadati rabbil ardi was samawat, sannan kuma sun bada baya, sun bijirewa ibadar bautar ubangijin kasai da kuma ubangijin samman, shine Allah madaukin sarki da ya halicce mu. Menene ya jayo mutane suka kai ga haka? Shine malam yace wasababu fi hadha, sababin abin da ya kai mutane game da ni shagaltuwa da abin da yake na sha'awa da kuma hawa kan ababen da Allah madaukin sarki baya so, abubuwan ki, shine almunkarat, da kuma kaucewa ibadar Allah, ibada bautar Allah madaukakin sarki, sababin abin da ya je wannan shine malam yace tulul amal, shine dogon guri. Wa hadha amrun qarshuhi bil ayan, yace wannan kuma wani al'amari ne wanda idanun musabbas sun sheda tabbas, ba mu da bukatar wai sai an yi wani dogon bayani ko an janyo ayoyi ko hadisai da suke nuna cewa mutane a yanzu ba su da aiki sai dogon guri. Wala yahtaju ila bayanin, kai malam yace wannan baya ma buƙatuwa zuwa ga wani azo ana bayani akan shi, akan cewa sai an tabbatar maka da cewa mutane suna da dogon guri. Kai da kanka ka sani, in ka fara da karan kanka ka san ma kana da wannan dogon gurin. Allah madaukin sarki ya taimake mu. Shi yasa wani malami Hasan al-Basri, Allah madaukin sarki ya jikan shi da rahama, yake cewa ma atala abdun al-amala, yace ba za ka taba gani ba, ba zai taba yiwuwa ba mutum bawa ya tsawaita guri illa asa al-amala, sai kaga ya bata aiki. Ma'ana ba zai zamanto a cikin zuciyarka kana da dogon guri, guri kai ne sai kayi kaza sai kayi kaza sai ka samu kaza a duniya. To in dai ya zamanto mutum zai tsawaita gurin nan, to malam yace zaka ga tabbas sai ya bata aiki. Anan abinda ake ni da aiki shine aikin ibada, aiki wanda ake ce ma ibada ta addini. Zaka ga sai wani ya bata aikin shi, sai wani ya bata ibadar shi, in dai zai tsawaita dogon guri. Shi yasa yake cewa hal ila yau, shi al-Hasan al-Basri yake cewa fatulul amal, shi wannan dogon gurin yace sababul liqillati ta'a, yace shine abin da yake janyo mutun ya zamanto baya da da'a mai yawa game da Allah madaukakin sarki, baya bin abin da Allah yace. Me yake janyo haka? Shine dogon guri. Yace wastakasu li anil ibada, kuma shi yake sawa mutun ya zamanto faru yace tantagariya wajen ibadar Allah madaukakin sarki, wajen bauta ma Allah. Saboda me yasa? Ya tsawaita guri. Sannan kuma wa qaswatil qalb, kuma shine sababin da yake sawa zuciyar mutum ta zamanto ta kekece, ba ta aikatuwa, ba ta shin Allah ya ce, ba ta shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Shi yasa a yau idan kaga mutum ana mishi wa'azi ana cewa wane ka ji tsoron Allah, amma wannan mutumin ko aka bai kawo ba, an karanto mishi aya zuciyar shi bata tsorata ba, bata razana ba, an karanta mishi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji ya nutsu ba, bai razana ba, to zaka ga tabbas wannan mutumin yana da guri. Zaka ga shine yana so Allah madaukakin sarki ya bashi gida, ya bashi kaza, ya bashi kaza, so yake ya zamanto su ne na farko farko a Niger masu magana. In an zo ana maganar Niger sai an kirawo su, in an zo ana maganar mutane kaza kaza kaza, zaka ga dai yana da dogon guri. To duk wanda ka same shi zuciyar shi a kekece take, ba ta sauraron Allah, me Allah madaukakin sarki yake faɗa game da zukata? Allah madaukakin sarki yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ku saurara da zikirin Allah, da ambaton Allah ne kadai zuciyoyin mutane nagari, zuciyoyin mu'mine suke nutsuwa. Shi yasa a yau idan aka kunna alqur'ani ana karanta alqur'ani, ko aka kunna shi kana saurare, sai ka ji zuciyarka ba ta jin dadi game da wannan alqur'ani, to alama ce da take nuna cewa zuciyarka ta zama toke kasasiya, ba ta jin has, ba ta jin ayoyin Allah madaukakin sarki. Amma idan ya zamanto idan aka kunna karatun alqur'ani kana jin dadi, kana jin zuciyarka tana samun nutsuwa, to alama ce da take nuna tabbas kana cikin waɗanda suke da mutanen kirki, mutane waɗanda suke da imani. Allah madaukakin sarki ya sanya ni, ya sanya mu gabaki daya cikin irin waɗannan mutanen. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ita zuciya, afwan, yake cewa a cikin jiki, inna fil jasad ala fa inna fil jasad mudghah, manzon Allah yake cewa lalle ne ku saurara, a cikin jiki tabbas akwai wata tsoka, idha salahat salaha al jasad kullu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan wannan tsokar ta gyaru to dukkan jikin mutum ya gyaru, ya zamanto ingantacce. Wa idha fasadat, idan wannan tsokar ta zamanto ta lalace, to fasada al-jasad kullu, dukkan jikin mutum zai zamanto ya bace. Sai manzo Allah ya ce ala waliy al-qalb, wannan tsokar ita ce zuciya. Shi yasa duk lokacin da zuciyarka ko zuciyarki ta zamanto lahiyayya ce mai kyau, ta gyaru, to tabbas ayyukanka za su zamanto masu kyau. Duk yanda ya zamanto zuciyarka bata gyaru ba, to ayyukanka za su zamanto marasa kyau. Wannan mabudi ne ko ma'auni ne na gane cewa zukatan mutum lahiyayyu ne, zukatan mutane lahiyayyu ne ko kuma ba su da lafiya. A yau idan ka ga mutum gabban shi, jikin shi yana ba shi damar ya aikata saban Allah ko aka bai ji ba, bai ji wani bacin rai ba, bai damu ba, yana jin dadin aikata saban Allah, to alama ce da take nuna dama zuciyar shi bata da kyau. Me yasa? Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ho wannan zuciyar mai kyau ce, to jikin shi ma zai zamanto mai kyau. Ba zai taba yiwa ya zamanto kana jin tsoron Allah 100% a cikin zuciyarka, baka so ka saba ma Allah a cikin zuciyarka, kuma aga aikata kana saba ma Allah, ba zai taba yiwa ba. In aka ga haka, alama ce da take nuna towa zuciyar nan taka, akwai ayat tambaya, akwai adatul istifham. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan dogon guri yana sabab, yana janyo zuciyar mutum ta kekece. Bayan shi kuma wata akhirin tauba, dogon guri yana sanya wa mutum ya zamanto yana jinkirta tuba, baya tuba da wuri. Yau kai ne ka aikata laifi, sai ka ringa cewa saufa atubu, kai zan tuba, ba yau ba sai an jima. Cikin akhdari, Abdurrahman al-Akhdari ne yake cewa, yake cewa wajibi ne mutum ya yi ni ya gaggauta tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki. Na wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-taubata baya halatta ga mutum wanda yake al-mukallaf balighi ne mai hankali namiji ko mace ya jinkirta tuba wala yaqula hatta yahdiyani lahu kuma ba zai ce ba ni har sai Allah ya shirye ni in kaga mutum yayi haka yace fa innahu min alamati shiqa yace to wannan mutumin yana daga cikin alamar mutanen ɗan wuta shine kawa fasarar da zaka yi da Hausa shaqi da ake cewa idan aka ce shaqi ana maganin mutumin da zai shiga wuta a ranar tashi alkiyama shine ake ni da ashqa ana shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa kowane mutum ana tattara layujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ana tattara halittar shi a cikin mahaifiyar shi kwana 40 yana matsayin dugon maniyi kuma yakunu mudghatan thumma yakunu alaqatan sannan sai wannan ruwan maniyi ya koma jini mithlu dhalik shi ma zai yi kwatankwacin kwana 40 thumma yakunu mudghatan sannan sai ya koma mi tsoka shi ma mithlu dhalik kwatankwacin kwana 40 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yursal ilayhi al-malak a wannan lokacin yayi kwana 40 so uku kwana nawa kenan kwana 120 wata hudu da wannan malamai suka ce duk cikin da ya kai wata hudu to ya zamanto da an busa mishi rai idan aka zubar da shi an yi kisan kai to shi yasa wa'annan kwana 120 idan mutun ya kai su manzo Allah ya ce za a tura mala'ika cikin mahaifiyar mutun a wannan lokacin fayu umaru bi arba'i kalimati manzo Allah ya ce za a umarce shi da abubuwa guda hudu bi katbi rizqihi za a umarci mala'ika ya rubuta arzikin wannan bawan idan ya zo duniya me zai ci a duniya mota wata irin mota zai saya wani irin arziki zai samu shinkawa kwara nawa zai ci haki kwara nawa zai ci ruwa litr nawa zai sha duka wannan tun kana cikin mahaifiyarka ake rubuta maka nawa zaka samu a duniya tun mutun yana cikin mahaifiyarsa because bi rizqi wa amali za a rubuta aikin mutun wani irin aiki ne mutum zai yi a duniya bayan an rubuta kuma za a rubuta wa ajalihi da kuma kwanakan shi shin shekara nawa zaka yi a duniya shekara 15 20 30 40 60 100 shekara nawa zaka yi tun kana cikin mahaifarka ake rubuta manzo Allah ya ce wa shaqiyin am sa'id za a rubuta cewa kuma sa'idin mutumin kirki ne shine dan aljanna aw shaqiyin ko kuma dan wuta kaga anan da malam yace fa innahu min alamati shiqai ina ga abinda ake nufi shine alamar mutane wa'anda suke shakiyai ɗan banza wanda za su shiga wuta a ranar tashi alkiyama Allah ya kare mu to shi yasa dogon guri yana sawa ba za ka tuba da wuri ba wattiba'il hawa kuma dogon guri yana janyo maka cewa ka ringa bin san ranka san zuciyarka duk abinda zuciyarka ta raya maka kawai sai ka je ka aikata shi wa kasratil ma'siya kuma wannan dogon gurin yana sa ka ka yawaita mine ka yawaita saban Allah madaukakin sarki wal hirsi ala dunya sannan kuma wannan dogon gurin yana sanya maka kwadayin duniya kai ka rayu ka zamanto ka mallaki kaza a duniya wannan gurin shine yake janyo maka hakan wal ghaflati anil maut yace kuma wannan dogon gurin shine yake janyo maka ka zamanto ka ghafala daga mutuwa baka so ka mutu ka mance ma mi ake cewa mutuwa ba wai baka san zaka mutu ba a'a amma ka mance saboda ciwa ta yi maka yawa dogon guri ya lullube ka wama ba'dahu min shada'idin wa ahwalin da kuma ka manta abinda yake bayan mutuwa na abinda ya shahi azaba da Allah madaukakin sarki zai yi da kuma wasu abubuwan da za su biyo baya a cikin kabari da sauransu duk mutum yana mancewa idan guri ya mishi yawa wa rubamal mautu ala almasiya malam yace kai mafi yawanci zaka ga irin wa'annan mutanen mutuwa ma tana riskar su suna cikin sabon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kare mu malam yace wa hadha huwa ayyu shaqa yace wannan shine tantagariyar tabewa duk wanda dogon guri ya sanya shi har ya zamanto ya manta da mutuwa ya manta da yi ma Allah madaukakin sarki da'a ya manta da irin azabar da za ta biyo bayan mutuwa ya zamanto yana yawaita saban Allah to wannan ya tabe yayi asara Allah madaukakin sarki ya kare mu shi yasa Malik ibn Dinar yake cewa rahimahullahu ta'ala yake cewa abubuwa guda hudu suna cikin tabewa duk in ka ji an ce ma mutun ya tabe to karkashin wannan abubuwa guda hudun ne na farko yace qaswatul qalb shine zuciyar mutun ta kekeshe duk lokacin da zuciyarka ta zamanto ta kekeshe to alamar cewa ka tabe ka halaka kenan abu na biyu yace wajmudul ayn da idanun mutun su kekeshe abinda ake yi da kekeshewar idanu shine mutun iya kallo amma baya iya gane gaskiya baya iya ganin gaskiya ya bita baya iya bambance tsakanin gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba baya iya bambance tsakanin sunna da bid'a baya iya bambance tsakanin tauhidi da kuma shirka wannan shine ake cewa idan mutun ya kekeshe abu na uku yace wa tulul amal da dogon guri muhallu shahidi kenan mawdu'in mu shine mutun ya tsawaita gurin shi abu na hudu yace wal hirsu ala dunya da kuma kwadayin duniya duk da kwadayin duniya yana daga cikin dogon guri to wayannan abubuwa guda hudu mallam yace su ne ake ce mun ake ce ma abin da ya shahi tabewa kenan mutun ya zamanto ya tabe wannan a gurguje kan tsawaita shi zai kai mu gaban mu ta biyu shine abin da ya shahi maratibun nas fi tulil amal wa qisrihi shine halaye post post kenan mataki mataki na mutane game da dogon guri da kuma gajeren guri mallam yace akwai wani malami da ake ce mishi Imam Ghazali Allah madaukin sarki ya ji kanshi da rahama to Imam Ghazali yake cewa ilam annan nas fi tulil amal yatafasanu yatafawatun yace ka sani fa cewa mutane game da dogon guri yace to me yake da suna suna zawa ga sunan dai suna hali mabambanta faminhum yace daga cikin su shine man ya'malul baqa shine wanda yake gurin tabbatuwa a duniya ka san akwai wanda shi baya ma tunanin mutuwa a rayuwar shi shi kawai ganin yake wanda zai tabbata a duniya morewa zai yi a duniya zai yi shekara 100 zai yi shekara kaza a duniya yace wa yashtahi zalika abadan haka nan yake gurin da shi baya wani tunanin zai mutu shi yasa Allah madaukin sarki yake wadi a cikin suratul baqara ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanati Allah madaukin sarki yake cewa ɗayan su zaka ga yana gurin ina ma a rayar da shi shekara 1000 a duniya amma kuma a gaban ayar sai Allah yake cewa mi wama huwa bimuzahzihi min al'azabi an yu'ammar shi kin koda an rayar da shi kin zuwa ni zuwa shekara 1000 nan to wannan fa ba zai iya kange shi daga azabar Allah ba wato ma'ana ba zai iya aikata wani aikin kirki wanda har zai kubutar da shi daga azabar Allah madaukin sarki kun ga mutun na farko kenan game da dogon guri shine wanda kawai shi abin da yake guri a rayuwar shi shine ya tabbata a duniya wannan na farko kenan kashi na biyu shine yace wa minhum man ya'malu al-baqa'u ila al-haram yace akwai wanda shi kuma iya gurin ya tabbata a duniya ya rayu har zuwa lokacin da tsuha za ta zo mishi shi kawai baya tunanin wa kai iya matashin shi zai mutu a sai ya tsuha huhura ta yi to mishi tukuna ya more matasan taka shi samar taka shi yace wa huwa aqsal umru alladhi shahadahu wara'ahu wannan mutumin da yake dogon guri yana gurin tabbatuwa a duniya shine mutumin da yake huwa alladhi yuhibbu ad-dunya hubban shadidan kadiba ka ji abin da mallam yace yace duk wanda yake gurin wai shi sai ya tsuha sai hurhura ta hito mishi ya kai shekara 70 80 gomiya 100 zai mutu to mallam yace shine wanda yake son duniya wannan wannan son duniya shi ta mishi yawa wannan iya daga cikin dogon guri abu na uku yace mutane na uku kashi na uku yace wa minhum man ya'malu ila sanati yace akwai wanda shi gurin shi saboda tsabagen dogon guri shi har yayi programon 2026 ko 2025 ga abin da zai wato iya guri har zuwa shekara guda fala yashtaghilu bi tadbiri ma wara'aha yace baya shagaltuwa game da abin da zai zo bayan ta wato ma'ana shi kawai tunanin shi da yake ya ƙara shekara guda zai mutu bantin shekara gudan nan in ta zo shi ya san kawai daga wannan shekara gudan ya mutu to iya guri tun daga yau yanzu muna le 20 September ko to has 2024 to shi yana guri har sai ya kai 11 September 2025 kenan shekara guda shine yace shi bai damu ba zai kai 11 September 2025 a shi kawai
abinda yake guri Allah ya kawai iya tunanin sai ya shekara guda hahe ya kai shekara guda kamar yau yace fala yuqaddiru li nafsihi wujudan fi amin qabil yace baya kaddara ma kanshi cewa shekara ta gaba ma yana raye amma ho tare da haka mallam yace wannan hudu guri gare shi dogon guri gare shi shi shekara guda ce kadai yasa a gaban shi akwai wanda a cikin mu nan ina ga yanzu har ya yi programan yaya zai yi rayuwar shi ta nan da shekara 10 ko 15 da sauransu to wannan ya za a ce mishi kenan wannan mai dogon guri mai gurin shekara guda shi ma ne yace dogon guri gare shi na gaba yace wa minhum daga cikin su akwai man ya'malu muddat as-sayfi aw ash-shita'i yace akwai wanda shi abin da yake guri shine tsawon lokacin sanyi ko kuma lokacin zafi shine shi iya tunanin a sai ya kai lokacin sanyi wani iya tunanin a sai lokacin zafi ya riske shi shi kawai iya abin da yake guri kenan shi yasa wannan kalma ta afsai ash-shita zaka ga ta zo a cikin alqur'ani cikin suratul quraish Allah madaukakin sarki yake cewa li ila fi quraish ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf kaga duka sun taho wannan ana nufin lokacin sanyi da kuma lokacin zafi to wannan yace to yana gurin cewa shi wa sai lokacin zafi ya zo mishi ko kuma lokacin sanyi fala yadakhiru fi as-sayf thiyaba ash-shita'i wala fi shita'i thiyaba sayfi yace shi baya a lokacin sanyi misali baya tanadin kayan da zai sanya a lokacin zafi saboda yanzu lokacin sanyi ake duk tufafin shi zaka ga kawai na lokacin sanyi ne saboda shi tunanin shi kawai daga lokacin sanyin nan ya kare mutuwa zai idan kuma lokacin zafi ake zaka ga bashi da kayan sanyi kayan zafi ne kawai na jikin shi wanda zai ringa shan iska su ne yake mu'amala da su amma mu a yanzu zaka ga akwai wanda yana program din lokacin sanyin nan da za a zo da muke fuskanta sini ya tsara complete 5 ko 6 wanda zai ringa sawa in sanyin ya zo shi har ya ba kanshi cewa ma yana kai wannan lokacin kaga wannan mallam yace shi ma mai menene mai guri ne na gaba mallam yace shine mai yarji'u amaluhu ila yawmin wa laylatin yace shine wanda kawai gurin shi shine wuni guda da kwana guda shi kawai in ya wayi gari yanzu da safe kawai ya shirya a ran shi shi ma sai ya wuni kuma sai ya kwana watakila in ya tashi gobe da safe ya mutu amma shi gurin shi dai ya wuni kuma ya kwana wannan kwana guda kenan yace fala yasta'iddu illa linaharihi wa amma lil ghadi fala yace shi iya abin da yake shine yana kokari ya shirya ma wulin shi na yau amma baya kokarin ya shirya abin da zai ci a gobe ma yanzu mu ina ga wani a magazin din shi abincin wata 5 ne ko wata 6 saboda shi ya ma san yana kai wannan watan nan kaga wannan duk iya daga cikin mu iya daga cikin guri shi yasa anan Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi yake cewa ni idza asbahta fala tantaziril masa yace idan kaga kawayi gari ka tashi da safe ka ganka kawayi gari yace kakka sake ka jira yi wai marece kakka sa a ranka wai zaka kai marece in kaga kawayi gari da safe to ka gode ma Allah ka tsaya ka bauta ma Allah kai aikin kirkin da zai kai ka aljanna a wannan wajen a wannan lokacin saboda baka sani ba zaka yammata zaka kai marece ko ba zaka kai marece ba yace wa idza amsayta fala tantazir as-subah yace idan kuma ka ganka kawuni kamar yanzu lokacin da muke cikin nan yanzu da daddaren nan bayan sallar magriba yace to kan mu sa a ran mu sai mun kai gobe da safe a'a mu ji kawai daren nan kadai shine gare mu kai ba ma an jima ba yanzu kawai shine lokacin ma da zamu mutu to shi yasa duk wanda kaga iya haka wai masu takaita guri kenan wa'annan wa minhu mala yace akwai wanda malla yujawizu amaluhu sa'atan akwai wanda shi gurin shi ma bai huce kawai awa guda kawai shi tunanin shi ma nan da awa guda ya mutu kai yace wa minhum man la yuqaddiru al-baqa aidan sa'atan akwai wanda shi bai ma kaddarta cewa zai ma yi awa guda kawai mutuwa zai yi sai mallam yace wa minhum man yakunu al-mautu nusba aynayhi to kaga wa'inda ba su da guri inji mallam al-khazali yace daga cikin mutanen da ba su da guri shine wannan yace man yakunu al-mautu nusba aynayhi yace shine wanda kawai ganin mutuwa yake gata a idan shi yana ganin ta gata nan kusan shi ka annahu yake cewa ka annahu waqi'un bihi fa huwa yantaziruhu yace kamar ma ta zo mishi ta afku kawai yana zaune ne yana jiran mutuwa ta zo shi wannan shine wanda za a iya sawa san wanda baya guri wa halal insanu yace wannan mutumin huwa allazi yusalli salatan muwaddi'in yace wannan mutumin shine wanda yake yin sallah sallah ta wanda yake bankwana wace irin sallah ce ta wanda yake bankwana shine mutum zai yi sallah a cikin wannan sallai kawai ya sanya a ran shi cewa wannan sallai ita kadai ce zai yi a rayuwar shi amma idan ya kare wannan sallar baya tunanin zai zo da wata sallah a nan gaba ko kuma zai riski wata sallah to shi yasa wannan shine mutumin da baya me yake da suna baya da dogon guri kamar yadda malam yake faɗi shi am yake da suna a tunanin shi ko kuma a fahimtar shi kuma idan ka diba zaka ga haka ne zaka mun mutane a yau bamu da aiki wallahi akwai wanda ba wai ma wai shekara 10 ba akwai shi wanda kawai ya tsara rayuwar shi shi gani yake fa yanzu iya dan shekara 10 15 20 kawai ba zai mutu ba kawai ba mutuwa wanda zaka samu mutane irin haka waɗanda suke yi sune mutanen da zaka ga ba su zuwa makaranta misali zaka ga ana yawan jiwon mutanen da suke zuwa makaranta tun suna samartaka su suna matasan su da cewa ku ku tsaya ku more wa rayuwarku har ku girmama na tukwanin sai ku koma ma Allah ku koma masallaci wallahi malam ban mantawa akwai wani wanda nayi to zan tafi makaranta yake cewa ina zaka tafi nace makaranta zan tafi na sanya manyan kaya da hula yake cewa ya zaka zo kana sanya hula kana mai da kanta tsoho tun yanzu ka bari ka kai shekara 40 sai ka ce sun yi da Allah sai yayi shekara 40 wai in kai shekara 40 tukwanin sai in fara wannan nace mishi to in na mutu kafin shekara 40 din wa sai ya shiru to ka diba ka gani wallahi akwai wanda shi a rayuwar shi ya sanya haka wanda zaka kuma mafi yawanci ban ce duka ba mafi yawanci waɗanda suke bangaren boko kadai boko zalla sun fi ta'allakuwa da irin wannan misali zaka ga mutum ne ya bata rayuwar shi yana neman duniya idan nace neman duniya shine karatu wanda karshen shi in yayi maka anwani karshe shine a zare maka rai daga an zare maka rai shikenan kun yi assalamu alaikum da shi to zaka ga mutum ya bata rayuwar shi kan wannan karatu ko kan wannan kasuwancin na duniya yana zuwa yana komi yana bata rayuwar shi da dukiyar shi da kokarin shi da lafiyar shi akan wannan amma baya tunanin ya aikata wani aiki wanda ranar tashi alkiyama zai ji dadi zai yi farin ciki game da wannan me yasa saboda kawai iya abin da yake kan shi shi iya abin da yake tunanin shi shine gurin nan shine duniyar nan son duniya ya sa har zuciyar shi ta kekeshe zaka ga baya da aiki sai wannan zaka ga mutum ne har ya kai matakin da ya kai matakin doktora ya samu doktora misali amma idan ka zo ka ce ya karanta maka izb guda a cikin alkur'ani ka kawo aiki kaga an samu matsala wannan sai kai tunanin to ina rayuwar shi ta tafi rayuwar shi ta tafi zuwa ina to shi yasa wannan mutumin zaka ga yana kokarin sai yayi wani abu wanda kawai baya da aiki sai tunanin duniya sai tunanin mutuwa baya tunanin mutuwa afwan sai kawai yayi aiki wanda yake na duniya to shi yasa anan nike jan hankalin ƴan uwana matasa da ƴan uwa waɗanda suke iyayenmu su maida hankali akan shagaltuwa da mada abinda zai anhwane su a ranar tashin alkiyama me yasa saboda duk abinda zai zamanto a duniya ne kadai anhwane shi to ka nisanci kanka game da shi zaka ga mutum ya tabbata kawai bashi da aiki sai wannan wallahi akwai mutanen da dama wanda sun yi nadama malam sun yi nadama ba karamin nadama ba saboda ba su iya karanta alkur'ani ba sun kai wani mataki amma a yanzu har yanzu bai zamanto kamar ka kare rayuwa ba saboda har yanzu da ranka in kai baka yi baka sanya ƴaƴanka wannan hanyar domin ƴaƴanka idan suka yi wannan karatun to da ikon Allah ladan ka da zaka samu har ka mutu yana da yawa amma abin da yake tabewa shine kai ba kai karatun ba kuma ka kare ƴaƴanka su ma kasi wato ma'ana kai asara kuma ƴaƴanka ma za su taso su yi asara shi yasa wani bawan Allah yazo mutuwa iya gadan mutuwa rayuwar shi gabaki daya kamar yanda ake cewa yayi arife kamar yanda mu a fahimta mu an ce mutun yayi arife shine mutun ya zamanto yayi karatu abokance yayi samu har diploma ya samu aiki gashi ne ya samu aikin kirki yana samun salam misali mu dauka 5000 per month yayi arife ce na wannan mutuma sai ya zamanto bashi da lahiya ya zo yana kwance a asibiti yana kwance kawai ashe lokacin mutuwar shi ya zo ya kusa afwan sai mahaifin shi ya shigo kawai sai yake kuka yake cewa wallahi baba ban yahe maka ba wallahi baba ban yahe maka ba wallahi ban yahe maka ba me yasa yace ka dauki rayuwata ka bani kulawa ka tura ni in nemi duniya kuma tabbas Allah ya bani wannan duniya amma daidai da rana guda baka taba kai ni makaranta ba in je in koyi abin da zan bauta wa Allah da shi gashi a yau har zan mutu kuma idan na mutu wannan abin da na karanta na duniya ya kare daga bakin shi mutuwa ta ba zai amfane ni a can ba saboda haka zami shari'a da kai a ranar tashi alkiyama haka yake ga baban shi ya zo mutuwa wannan bawan Allah kuma ya mutu yanzu ranar tashi alkiyama wannan mahaifin mi zai yaya zai ga ma Allah madaukin sarki game da wannan dan nashi akwai wanda a jandar ne aka yi ta wannan wata mata ce wallahi malam iyayenta sun ba ta kulawa wajen karatun ecole malam ta kai matakin da ta yi ecole din ta yi college ta yi lycée ta je université ta kare ta zo ta samu aiki ta samu aiki wani banki ne ban san wace bank ce daga cikin banki ba radda za ta fara aiki malam radda aka dauke ta aiki za ta fara aiki a ranar ta mutu kuma mutuwa mai tashin hankali ta zo ta shirya ta zo wajen aiki za ta shiga inda za ta yi aikin ta fadi ta mutu amma kuma ba ta san komai a sha'anin lahira ba a sha'anin addini wannan me za ta ce ma Allah madaukakin sarki to za ka ga mutane a yau ba mu da aiki kawai tunaninmu mu zamanto mu ne mun samu ni ne na zama DJ na waccan me yake su entreprise din na zamanto ni ne wane ni ne jeran na kaza ni ne wane ni ne DJ ni ne wannan ba mu tunanin wai mu zamanto mu ne masu kololuwan matsayi a ranar tashi alkiyama me yasa saboda guri ya mana yawa a cikin sukatanmu shi yasa Hassan al-Basri da yake cewa wasu mutane uku daga cikin malamai sun hadu da suka hadu faqalu li ahadin wannan abin zai ba mu mamaki amma mu saurara mu faqalu li ahadin sai suka ce ma dayan su ma amaluka wai yaya kake game da guri wai menene dogon gurinka sai yace ma ata alayya shahru yace wata bai taba zauwa gare ni ba wata a ce yau wata ya kama illa zanantu anni sa'amutu fihi face sai nayi tsammanin a cikin wannan watan sai na mutu tabbas ba zan tsallake mu wannan watan guda ba sa'amutu fihi fa qala sahibahu sai wa'annan malaman biyu sai suka ce mishi inna hadha huwa al-amal ai tabbas wannan shi yake ce ma dogon guri kai har ma kana tunanin wai he wata ya ce wai kake tunanin zaka mutu ai wannan shine yake ce ma dogon guri kaji ba ka ga malam shi ho wata zai zo duk wani wata in yazo sai ya sa a ran shi tabbas sai ya mutu ba zai tsallake mu wannan watan ba amma mu a yau wani shekara za ta zagayo bai ma shi akan shi ko kadan wai mutuwa zai kawai shi lahiya lawa yake rayuwar shi to wannan wai wata duk in wata ya zo sai ya sa a ran shi tabbas sai ya mutu a cikin wannan watan suka ce wannan shi yake ce ma dogon guri faqalu lil akhar to yanzu shi daya ya hadu na shi sai aka zo kan daya aka ce kai kuma menene ma amaluka menene gurinka yaya kake game da guri qala sai yace ma atata alayya juma'atan illa zanantu anni sa'mutu fiha yace wallahi duk juma'a kamar rana irin ta yau duk da dai yanzu juma'a ta riga ta huce tunda rana ta riga ta fada muna cikin daren asabar yanzu to juma'a ba za ta taba zo mishi ba yace face illa zanantu anni sa'mutu fiha yace face sai na sa a raina hawa wannan sati gudan kahin wata juma'a ta zo sai na mutu a cikin wannan satin fa qala sahibahu abun mamaki sai su biyun nan kuma suka ce shi wancan da yace wata gura kuma yanzu da shi ake ce ma wannan ai wannan shi ma hada inna hadha huwa al-amal ai sati guda wai he kama yi sati guda tukwana zaka mutu kai kike sa a ranka yace to a wannan shi yake ce mu dogon guri
fa qalu lil akhar sai na ukun su sai suka tambaye shi ma amaluka kai kuma ha yaya kake game da guri menene gurinka qala yace wallahi ma amalu afwan sai qala sai yace ma amalu man nafsuhu fi yadi ghairi ko fi yadi ghairu fi yadi ghairu
yace wai yaya nene mutun zai zamanto yayi gurin wai zai kai minti kaza ma alhali kuma ran shi ba hannun shi yake ba yana ga wani shi yaya za ni in yi gurin wai har ma zanka in an shima ko nan da sati ko kaza alhali raina ba hannuna yake ba ai inda raina a hannuna yake kiran na san lokacin da ran zai kare saboda haka zan iya daukan shekaru kahin ran ya kare in more to yace ni bazan iya yin wani guri ba koda na minti kaza ne alhali kuma raina yana ga hannun Allah madaukakin sarki kadiba kaga wannan ba wa'annan mutane guda uku kuma malamai ne kadiba kaga wa'annan sune masu sauki malam wata guda ai kadan ne wani ganin shi kai gurin ka kawai duka mashi wata guda ne kadai zaka more ka mutu wani shi shekara 5-10 wallahi haka ne aka ce wa Hassan al-Basri kaifa asbahta ya Aba Sa'id yace wai yaya kawai gari ya kai Abu Sa'id baban Sa'id qala bi ashaddi halin yace wallahi tallahi ba lahiya babu lahiya ban wai gari lahiya ba yace yo me yasa yace ma halu man amsa wa asbaha yantaziru al-maut yace ya nene mutun zai zamanto halin shi zamanto mai kyau ne wai yana jin dadi kaji mutun ya kake iya alhamdulillah da dama lahiya lau ai alhamdulillah muna cikin jin dadi yace ya za a yi mutumin da idan ya zamanto ya wayi gari ko ya maraita yana jiran mutuwa shi da tunda sai jiran mutuwa ne yake ko kuma tun cikin daren nan har ya wayi gari jiran mutuwa ne yake la yadri ma yaf'alu Allahu bi bai san yaya Allah zai aikata da shi ba yo wani irin hali ne zai har ya wani ji dadi a rayuwar shi ya more ba zai taba morewa ba a rayuwar shi saboda shi a duk second ko duk minti guda tunani yake mutuwa dai to kaga wanda yake wannan tunanin shi ke nuna cewa mi yana da takaitaccen guri shi yasa mutane su takaita guri kai zamanto gurin su yana zamantowa mai yawa to ƴan uwa mu diba mu ga yanda malamai da kansu suke fatawa ko suke nuna abin da ya shahi allakatuwarsu ta'allakantuwarsu da dogon guri dogon guri shine kana gurin gobe kai kaza in an jima sai nayi kaza shine ake ce ma guri ina so in samu mota ina so in yi kaza wannan shine ake ce ma guri wannan zai kai mu a gurguje gaban mu ta uku shine asbab fi tulil amal to wai menene yake janyo dogon guri anan al-imam Ghazali Allah madaukin sarki ya ji kanshi da rahama yake cewa a cikin littafi Iyah Ulumuddin yake cewa ilm ka sani cewa anna tulal amali lahu sababan yace shi dogon guri abubuwa guda biyu suke kawo shi kakka kara kakka rage wa'annan abubuwan guda biyu kuma idan da zamu lura mu yi tunani wallahi tallahi zamu ga wa'annan abubuwan guda biyu su suke kawo wannan dogon gurin ahadu ma yace na farkon su shine aljahlu shine jahilci mutum ya jahilci addini babu ruwan shi da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce domin mu sani ƴan uwa duk lokacin da ya zamanto mutum yana nisanta game da alqur'ani game da wa'azi game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi tallahi zai zamanto a koda yaushe yana kusantar guri ne dogon guri da halaka me yasa saboda duk wanda yake kokarin zuwa wajen karatu wajen wa'azi wajen kaza to yana kokarin raye zuciyar shi ne game da ni game da tsoron Allah madaukakin sarki kan mu she ko ina a yau portable wannan kai idan ka dauke ta idan baka mata me za a shiwo saka sai a hankali za ta ringa lamce za ta yi bloke wani lokaci ta mai ka ta yi me yake da suna ta tsaya lokaci guda me yasa saboda baka mata me za a shiwo sai kana sanya mata abinda za ta zamanto ta kara samun nutsuwa ta kara samun jin dadin yanda za ka yi mu'amala da ita cikin sauki for example kadai to ina ga kuma dan adam kai kai tunanin Allah ya halice ka ya sanya maka zuciya zuciyar nan a duk segon guda tana bugawa kuma kana nisantar maganar Allah abinda zai raye wannan zuciyar kuma kai tunanin zaka zauna lafiya dole ka shiga cikin tashin hankali kai kadai ka ringa zabura ba maka komai ba kana zabura kai kadai ka ringa ji kamar ana cizon ka kai kadai kawai ka kasa nutsuwa me yasa saboda ba ka yi ma zuciyar ka mise a jour yanda ake ma portable mise a jour haka ake ma zuciya mise a jour mise a jour din zuciya ba irin na portable bane ka sa me ga kai ka shiga play store kai mise a jour a'a ita wannan mise a jour din ta shine ka ringa sauraron wa'azi ni Allah yace ni Allah ya hana ni Allah yace ai ni Allah yace ka ai wannan abin shine zai sanya zuciyarka ta zamanto ta samu salama ta samu sauki duk wani abin alkhairi in yazo sai kaga ya shiga zuciyarka 100% duk wani abin shari in yazo sai kaga zuciyar nan ta nuna maka wannan abin baya da kyau ka nisance shi cikin ikon Allah sai ka nemi taimakon Allah sai Allah ya nisantar da kai game da wannan abin to wannan abu na farko shine aljahil jahilci domin duk wanda zuciya yanda ka san itaci ya ce bishiya duk iccen da kaje ka dasa kai shifka ya hito sai ka fasa bashi ruwa yaya zai bushe karshe ya mutu to wallahi tallahi zuciya ma haka take duk zuciyar mutumin da ya zamanto baya da aiki sai sauraron music baya da aiki sai kallon siri-siri baya da aiki sai kallon film India Hausa ko fina-finai da sauransu wallahi tallahi billahi alazim zaka ga zuciyar shi tana kekeshewa kadan 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 ba tare da ya sani ba yaya nene za a yi zuciyarka ta kekeshe ba tare da ka sani ba saboda ba a lokaci guda ne za ta kekeshe ba ai abu ba lokaci guda yake wa kana gare ka ba misali yaro ne aka aihe shi yau a yau yake iya magana shin idan ya shekara 2-3 mahaifiyar shi zaunar da shi take ta cewa ne wannan sunan ta portable wannan sai takarda ake ce mata wannan ver luleti ne wannan hula ce wannan hanci wannan ido ba haka take cewa ba a'a yana dauka ne a yau da gobe yana tashi yana gani zuciyar shi tana rikewa a haka yake koyo sai ya ce to kaza ho an ce mishi sunan shi moda wannan kop ne wannan takalmi ake ce mishi a haka kawai sai ka ji shi ma yanzu yana magana kai taba hancin ka kai kaza kai ne ma wannan ido ne ba zaman da shi aka yi aka koya mishi ba to haka zuciya idan yau ka zamanto yau baka da aiki kawai sai abin da ka saurara shine waƙoƙi to zai zamanto ana maka das za a yi wani poem a saman zuciyarka ne idan gobe ka sake aikatawa sai a yi maka poem haka ne ake yi poem din nan kai ba wai me yake da suna zuciya ba ko wannan sai in hara ta siga ta nan dai muna gani na dauki big daga an jima in yi poem daga an jima in yi poem ina yi sai an kai lokacin da zan cika ta da poem din matukar mi ban goge wannan poem din da nake yi to in ya zamanto mutum bashi da aiki sai sabon Allah to zuciyar shi haka ne ana mata das yau da gobe amma wanda yake tuba ga Allah idan ta kusa cika zuciyar ta zamanto kekesasa sai yayi tuba mai kyau nagartacciyar tuba shikenan sai a wanke wannan zuciyar fakin nan sai ta koma harata in ya sake yin wani abu sai a dan sai a yi poem haka ne to dan adam dama a dabi'ar shi dole ne sai ya saba ma Allah shi haka Allah ya halice shi in dai kai dan adam ne dole sai ka saba ma Allah amma abinda ake so kakkarin gajin dadi in ka saba ma Allah to yo dama Allah ya halice ni dan he na saba mishi ya sanya ka san akwai waɗanda suke da tunanin kan cewa suke lalata tunanin mutane sai su ringa amfani da tunani cewa yo ai Allah da baya so mu saba mishi ai da kawai sai ya halice mu a matsayin mala'iku saboda su Allah bai sanya nau'in sabo a jikin su ba su mala'iku da Allah ya tashi haluttan mala'iku Allah bai sanya nau'in za su iya saba ma Allah ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa alaiha mala'ikatu ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah da kanshi yake su mala'iku ba su saba umarnin shi amma suna yin abinda Allah madaukakin sarki yake so to su duk wata biyayya ga Allah ita ce suke yi to sai ka ji mutun yana cewa to yo dan na saba ma Allah kamar ni in yi sabo na ai Allah da baya so in yi sabo ai da mala'ika zai halice ni aha to ai da Allah madaukakin sarki ya halice kan ya sanya maka kai sabon ai dan a auna ka ne a gwada imanin ka kamar yanda in yanzu a duniya in an zo ana wata jaraba wani exam ko wani concours ko wani test in an zo ana yi an san ka iya ai an kawo function aka ce maka FDA ce tegal kaza kaza a ce kai ne ke da suna domain da definition kai wake da suna limit da limit ka zo ka nemo komai da ku an san ka iya aka ce kai me yasa dan a gwada ka gashi kana da back end ake so gashi kana da diploma in back end amma sai kai testing me yasa saboda a gwada ka to kai yanzu da Allah madaukakin sarki ya halice ka dan ya sanya maka nau'in sabo ai ba nau'in sabon kadai ya sa maka ba kuma ya sa maka zaka iya yi mishi biyayya aha ce dan ba wai sabon Allah kadai inda sabon Allah kadai ne da Allah ba zai turo da annabawa ba sai wa'azi da kawai shikenan za a bar kowa ya tafi abinda zuciyarka ta zo maka da shi ka aikata amma sai Allah ya aiko da annabawa ba dan komai ba saboda a seta ka ne idan kai sabon tabbas Allah ya san zaka yi sabon to amma sai aka turo annabawa malamai a yanzu ke mana wa'azi suna tunatar da mu me yasa saboda koda shedan yarin jaye mu mun yi saban sai aka maka wa'azi sai ka tuba sai ka ce ya Allah na tuba sai ka dawo kan mu sai ka dawo kan hanya to amma ka ji mutum dan tabewa wai ya ringa cewa ai da Allah ba a so ya saba mishi ai da kawai kamata yayi halittu shi a matsayin mala'ika so ka diba kashi to abu na harko a cikin abin da yake janyo dogon guri shine aljalu shine jahilci shi yasa ɗan uwa jahilci ciwo ne jahilci cuta ce kai wallahi tallahi ba wai jahilci game da addini ba jahilci game da duniya kadai kadai malam wallahi tallahi cuta ce ka jahilci duniya kadai cuta ce shi yasa a yanzu yake da kyau musulmai mu tashi mu dage mu yi karatun duniya mu san yanda ake kirkirar ababe wannan abubuwan duka su suke yin shi kafirai suke yi ana kawo mana za a iya cutar mu tare su kafafan sadarwa duk a hannun su suke wani YouTube TikTok Facebook WhatsApp da sauransu duk a hannun su suke jijjuya su ana iya cutar mu ta ga wannan abubuwan me yasa mu musulmai ba za mu tashi mu dage mu ma mu yi irin wannan abubuwan ba kai hatta fanka wannan babu da ba yin ta ake ba kai agogo montir kadai wallahi tallahi in ka sai kasashen da aka shiga ba montir ɗan yara ne kanana ake ba su irin yanda ake ba da devoir de maison ne za a baka ka tayi gida ka kirkira montir ka zo shikenan sai a ga tayi sai a ringa saidawa amma mu muna nan sai a hankali Allah madauki shi yasa wallahi mutane su tashi su yi karatu jahilci wallahi ciwo ne jahilci duk wanda ya zamanto jahili koda a duniya ne koda a harkar duniya ne to wallahi yayi asara yanzu kai ne a duniyance sai aka zo a cikin duniya muna tahiya kawai kuna tahiya ku ne za ku yi bulaguro cikin mota personal ce gare ku kuna ciki da chauffeur din ku kawai sai chauffeur din ku ya wadi rishin lahiya kun kai ku biyar cikin mota kawai da aka zo dukan ku jahilai ne bangaren mota ba wanda ya iya mota shi wannan shi kadai iya mota kaga kenan kun shiga uku kenan bashi da lahiya bai iya tuki kaga jahilci cuta ne shi yasa duk wani abu wanda ka san ana yin ilimi akan shi in dai abu ne mai kyau to ka karanci ilimin wannan domin yanzu misali da ake cewa Hausawa ba su so su iya zabarmanci zabarma ba su so su iya Hausa zaka ga wannan abin yana kasancewa yanzu sai a zo da zabarmanci kai Bahaushe miskini kana zaune sai a yi magana da zabarmanci a ce a kashe ka kai baka ma sani ba ka ringa dariya sai an yi an kashe me yasa saboda ka jahilci yaran haka zalika in shi ma bai zama mai yaƙi koyan Hausa sai ka ga haka ne to shi yasa bai yiwa maka kai ilimi na wani abu ka zamanto cikin asara wallahi bai yiwa za a cuce ka ba za a iya cutar ka ba saboda kana ji ka san me aka ce to ko dan wannan kadai kai ba washe ya kamata ka je ka koyi zabarmanci kai ma ba zabarmanci ya kamata ka je ka koyi kimi ne ka koyi Hausa amma sai kai mutane suna ne suna wasa da irin wannan to wannan ho a duniya kenan to ina ga kuma ka jahilci addinin wanda ranar tashin alkiyama shine zai amfane ka ya za ka kasance a gobe kiyama abu na biyu bayan jahilci abin da yake sabbaba dogon guri wanda kowa ya sani shine son duniya ta rihe mana ido a yau kowa son duniya yanzu wannan dan abin da muka shiga a Niger nan da shekara guda da ta wuce da ƴan watanni ana tunanin za a ci gaba wai duk ci gaban wanda mutane suke tunanin za a yi malam shine za a gina manyan gidaje za a samu kuɗi kowa zai cika aljihun shi kowa zai yi kaza 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 za a yi gari zai yi kyawo kaza kaza shine abin da kowa yake tunanin wa ci gaba b ba a tunanin wai a tsaya a yi karatu a ci gaban. Me yasa? Saboda an ba a yi karatu ba har yau muna bayan. To iya daga cikin abin da a yau mutanenmu wallahi tallahi sai ankali wani malami yake cewa ɗan Nijar muna cewa nan da shekara 20 ko shekara 30 nan gaba ko 10 muna so mu ci gaba. Yace wallahi tallahi amma akwai abin da muke yi wanda yake nuna cewa ba ci gaba ne zamu yi ba. Menene wannan abin? Yace saboda zamu zo an ci gaban an gina manyan ma'aikatu amma kuma babu ma'aikata. Me yasa babu ma'aikatan? Yace yanzu saboda cikin class duk wani examine da za a yi, duk wani test da za a yi, duk wani composition da za a yi, trishe ne mutane suke. Ba su tsaya su yi karatun kirkin su je su yi meritan wannan su je su yi karatun su samu wannan diploma. Wane da salula a cikin class, wane da kaza kaza, wane merci voisin kaza kaza da sauran su, wane da haka ana ci ana examine. To sai a samu diploma din kuma gashi an yi manyan ma'aikatan ana buƙatar a tashi a yi aikin. Sai an huta waje an dauko wani yazo an biya shi makudan kuɗi. Me yasa? Saboda ba mu dauki abin da gaske ba, ba mu tashi muka yi karatun ba. To amma da zamu yi karatun tsakani da Allah, to sai kaga mun ci gaban a tare lokaci guda. To shi yasa abu na biyu shine son duniya. Babu lokaci da yawa da mun tsawaita bayani anan, lokaci ya ja. Abin da zai kawo kuma warakar dogon guri, waraka ka zaman so zuciyarka ta waraka. Wallahi tallahi yanda dai kaji wannan abubuwan guda biyu sune suke kawo dogon gurin, to shine kawai ka zamanto ka bar wannan abubuwan guda biyu. Na farko shine jahilci. Jahilci sai za a yi ka bar jahilci shine ka koma kai ilimi. Ilimi idan nace ilimi a karon farko abin da yake zawa shine ilimin addini, sannan kuma kakka bar ilimin duniya, domin Allah da kanshi yace wala tansa nasibaka minad dunya, kar ka sake ka bar mara banka na duniya. Wabta fi ma ataka na ka ribanci abinda Allah madaukin sarki ya baka, ka tsaya ka roki Allah ka nemi ilimin da zaka san Allah ka bauta ma Allah. Sai Allah ya ce kar ka manta kuma harabanka na duniya. Me yasa? Saboda Allah ya san wannan abin na duniya shine zai taimaka maka kai abin, kai karatun lahira, kai ibada, hankalinka kwance kuma ka samu aljanna, matsayi mai girma aljanna. Me yasa? Saboda a yau idan kai malami ne, iya daga cikin abin da wallahi muna kuskure mafi yawancin mu, malami zai zo yana karantar da ƴaƴanmu makaranta misali, baya zuwa neman abinci, baya zuwa neman kuɗin shi, ya bada kanshi yana karantar da ƴaƴanmu, amma kuma wai mu dauki 1000 francs a wata mu bashi, sai mu ga mun yi asara. In aka mai da yaro gida aka ce sai ya amso wannan 1000 francs, sai a ce kai wannan malami ya cika son kuɗi, tare da cewa ho bai zuwa neman aiki, ya bada kanshi wa zai karantar da ƴaƴanku. Wannan dan abin da za a bashi shine zai je ya ci abinci shi ya rayu, shi ma ya sa tuwaye. Yanda kake so ka sanya tuwaye masu kyau, shi ma akramaka Allah ban Allah yana so ya sanya. Yanda kake so ka ci abinci mai dadi, shi ma akramaka Allah ban Allah yana so ya ci. To amma wai sai mu ga kawai sai mu ce kai wannan ya cika son kuɗi wallahi. Yanzu karatun ma Qur'anin, karatun Allah, sai an ba da kuɗi. Shi yasa wani malami yake cewa in kana so ka koya ma yara karatu, ka ba da rana biyu a sati dan Allah. Wanda yaga zai iya kyautata maka ya baka wani abu ya baka, wanda bai bada ba dama kai dan Allah ne kake koyawa. Wannan sauran kwanaki guda biyar ka je ka nemi kudinka. Yace in dai ba haka akai ba, to in ka ba da sati guda kana koya musu karatu, yace wata ran sai an like makarantar nan. Saboda kai ma kana buƙatar ka ci abinci, tunda dole sai ka ci abinci za ka rayu. To shi yasa na farko mu je mu nemi ilimi, ilimin addini, ilimin duniya, mu zamanto a duniya ma mun gagara ana jin tsoron mu. Abu na biyu wanda za mu zamanto dogon gurin mu ya zamanto ya bar mu shine mu daina son duniya da yawa. Ba a ce ka daina son ta ba, saboda son duniya kowa yana so, kowa yana son ya more, amma dai yake zamanto ka takaita son duniya. Wa'annan abubuwan guda biyu su ne, in dai ka bar jahilci kuma ka rage son duniya, to insha Allah ta'ala zuciyarka gurinka zai zamanto shi ma ya takaita. Allah madaukakin sarki ya sanya mu takaita gurukanmu ga baki ɗayanmu. Allah madaukakin sarki ya sanya mana son ibada da kuma tunanin lahira da kuma tunanin mutuwa a cikin zukatanmu. Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya mana san alqur'ani a cikin zukatanmu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, ya taimaki iyayenmu da kakanninmu, ya taimaki ƴaƴanmu. Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya mana san sa da san manzon sa a cikin zukatanmu. Abinda muka wadi daidai, Allah madaukakin sarki ya sa dukkan mu tarayya cikin lada, inda kuma ne kuskure dama yana daga cikin karancin ilimi da sauransu. Allah madaukakin sarki ya gafarta mini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah wuji cikakken bayani daga malam, an gani da abin da ya shafi wato dogon buri. Ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wato nasiha da mana ya mana a cikin mizani. Ina fatan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wato dama ko ya yarda mana wato sanya wannan nasiha ta kasance cikin ayyukanmu baki daya. Abinda kadai nake so na kara a kan shi shine cewa wato manzo Allah tsaya da annabi Allah tabbata a gare shi yake cewa ni'matani maghrumun anhuma kathirun minan nas fihima kathirun minan nas. Wato ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane sun gafana ko kuma sun gafala daggare su. Ta farko daga cikin ta shine asiha, wato ita ce lafiya. Wallahi duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba lafiya, to ya ba shi wata taska wacce ita ce za ta taimaka ne dangane da neman duniyan ba in wai dole sai ya nemi ta, kuma dangane da wato neman lafiyar shi. Lafiya cewa alfarad shi ne samun dama. Daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka wata dama ko kuma ya baka wani lokaci a cikin rayuwarka, to ya baka damar da za ka neman ita kanta duniya. Wai in ya zama dole fa sai an neme ta. Ina jaddada wannan magana kamar yadda malami ya wato faɗa cewa baka ce wai baka nemi duniya ba, da kan san su baka nemi duniya. Baka ce kai baka nemi duniya ba saboda dogon zuhudu, a ita ma falala ce kare ma ka ji dadi, amma ka sani neman lahira ana gaban ka. To shine wato duk lokacin da Allah ya baka wannan farajin, wallahi duk bawan da Allah ya bashi yayi kokari yayi ihtinamin shi, yayi kokari ya amfana da wannan damai, saboda da yawa daga cikin waɗanda ba su yi aiki da wannan daman ba, wallahi nadama su kai ƙarshen rayuwarsu. Kana nan yau da gobe dogon buri ya sha makai jahilci, baka nemi ilimi ba, son duniya ya shiga zuciyarka, baka tashi ka nemi lahirarka ba, kana nan kwatsam rishin lahiya ka zo ka canza halinka baki daya. Wallahi saboda babu abin da yake ladabtar da jikin dan adam kai tsaye cikin lokaci guda ya rashin lahiya. Ita ke tunatar da bawani lahira kai tsaye. Ana nan da dogon buyin ka baka nemi wato kai ayyukan da za su matsa ka ko su nema ma kusanci zuwa ga Allah ba, malam kai tsaye sai mutuwa ta riske ka. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta idza jaa ahaduhum al-maut, yana nan dogon buri ya sha mashi kai, ya sha mai son duniya, bai kama komai ba, bai wani aiki ba. Allah ya ce yana nan yau da gobe shi ne daga ta wannan kuma bayya cikin kan shi bai dame shi ba, yace kwatsam sai ga mutuwa ta zo mashi. Hatta idza jaa ahaduhum al-maut, sai bayan da wannan mutuwa ta zo mai sai ya ce qala rabbi irji'un, yanzu kam ya sallama bi ga Allah, yanzu ya san da cewa wannan lamarin ga Allah yake, kuma ga Allah ake zuwa neman mafita. Yake cewa ya Allah mu yadda, qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan, dayuwa kai ba ma wai dayuwa ba, saboda halin da bawa ya samu kan shi a wannan lokacin, wallahi ba ma zancen dayuwa ba, tabbatin ya dawo zai koma zuwa ga Allah. Qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima tarak, yace ya Allah dayuwan in aikata wani aiki na daga cikin ayyukan da na bango, ko kuma dayuwan na gyara wata barna da nayi, la'alli a'mal salihan fima tarak. Allah subhanahu wa ta'ala yace kalla, kai ku yi shiru ku kyale shi, innaha kalimatun huwa qa'iluha, shi din kawai wata magana ce da yake faɗa, mudin mutuwa ne da magagi da na fitan rai ya sha mashi kai, amma ba wai dan yana tunanin zai zo gyara ayyukan da ya ba. Allah ya ce ba wai ma wannan mutuwa ba ce tashin hankali gare shi, duba da cewa bai yi aiki ba bai gyara goban shi ba wa min wara'ihim barzakhun ila yawmil ba'thun Allah ya ce kwanciyar kabari na nan daf a barzakh tana jiran shi kuma wallahi babu wani bawa da Allah subhanahu wata'ala ya halitta face sai ya kwanta wannan waje wallahi sai ka kwanta kuma zaka tashi kuma za a tambaye ka dangane da haka dan saboda wannan ranai wallahi mu tashi mu yi aiki dogon buri ba namu ba dogon buri ba namu bane mu tashi mu nemi lahira iya nema da duniya da lahira duka wajen shi ake samu kuma abinda malam mutane ba su kare ba wallahi in ka nemi lahira duniya ka samu in ka nemi lahira duk wanda ya rike alqur'ani yana tsaye ko yana sauni duniya za ta zo mashi karatun alqur'ani ne zikiri ne waye da tsohon su ka koma zuwa ga Allah kana nan zaunan ka wallahi duniya za ta zo maka amma idan ka ce duniya za ka sa gaba wallahi sai ka zo karshen rayuwarka kana mai nadama wani balami da yake cewa malam ya kullillah fa atamhu inna lillah duk abinda baka tsaya ba wato kai shi dan Allah ka doge ka gyara dan ka inganta rayuwarka kace dan duniya za ka yi to wallahi karshen wannan al'amarin naka zai kasance inna lillah za a ce kin da shi ko kuma abin zai zamo damuwa gare ka dan haka ina mai nasiha zuwa ga ƴan uwa da ni da ku baki daya mu tsaye da dogon buri mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ine mana nasiha mu nemi lahira wallahi bayan lahira duniya tana zuwa muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu wato dama ko kuma iko na aiki da abinda malai ya mana bayani akan shi dangane da abinda ya shafi dogon buri muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa muna fata Allah kuma subhanahu wataala ya yawaita mana irin su malam saboda wallahi duk al'ummar da ba ta da malami ko kuma duk yankin da bai da malami cikin dubbe muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.